أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والآقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi, wanda da ikon shi ne da amincewa shi ya sake kadarta haduwar mu a wannan rana ta Alhamis 24 ga watan Zulqa'dah, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 23 ga wata na 6 1443, wanda ya daidai da 23 ga watan 6 miladiya ta 2022. Wannan lokaci na karatun mu na Umdatul Ahkam ne, sai dai ganin lokacin yanda wannan satin duka bumi ba karatu, ganin yanda akai imtihani na BPC. Kenan insha Allah nan dai yau ma kan mu bar hissa ta dai muka ce to zan mu yi da sa littafin Haqiya, tunda baitattuka kadan ne suka rage mana, kenan koda minti 30 abin da ya sauka insha Allah zan mu yi da sa wato abin da ya shafi wannan littafi, wanda mun tsaya akan baitin da malam yace wala takumurjiyyan la'uban bi dinihi ala innamal murjiyu bid dini yamzahu wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiy musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu. Wato malam ya koro mana bayani akan abin da ya shafi wato murji'a. Muka ce suwaye murji'a? Idan aka ce yace murjiyan, wala taku murjiyan, kada ka zamanto wato ba murji'i, nisba ce ga murji'a, wanda su sun hudda, kamar yanda bayani ya gabata a wancan darasin da muka yi, sun hudda aiki daga cikin wato abin da ya shafi imani. Su suka ce kawai abin da ya shafi imani kawai faɗa ne banda aiki, kenan ka faɗa kawai a zuciyarka yana nan ka yi imani, kuma ka faɗa shi kenan banda aiki. Shi ne malam ya ce kada ka zamanto wato wannan irin ɗan murji'a wanda yake la'uban bi dinihi, wanda yake wasa da addinin shi. Idan aka ce aiki bai cikin wato imani, kenan zaka gani dukkan wasu abubuwa na sallah ma ba sai kai ba su a aqidarsu, inda ita ma ai aiki ne na gabanka, kenan sallah ma ba sai kai ba. Haka kuma abin da ya shafi irin wasu ta ibada ta hajji, duk ibadar ta zamanto wato aiki ne, wato zai zamanto ba sai kai ba. Shine yace ala innamal murjiyu, sanda cewa shi wanda yake dan murji'a biddini yamzahu, wato da addini ne wato yake wasa da addini ne, kawai yake wasa, kamar yanda mun yi bayani a wancan wato darasi da ya gabata. Sai malam abin da ya tashi nan yace wa kul, ka fada kai wanda kake da aqida ahli sunna wal jamaa, innamal imanu, menene gaskiyar imani? Ka san da cewa kadai abin da yake shine imani shine yace qaulun, wato abin da ya shafi fada ne, kenan fada da baki, wa niyyatun, da kuma wato niyya, kudurcewa a cikin zuciya, wa fi'lun, haka kuma da aiki. Shine yace ala qaulin nabiyyi musarrahu, akan wato fada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda take wato a bayyane bayyananna. Yace wayan qusu tawran bil ma'asi wa taratan, wani lokaci wato imani yana raguwa, bil ma'asi, da abin da ya shafi saban Allah subhanahu wa ta'ala, wa taratan, wani lokaci kuma, bi ta'atihi, da da'a da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, yanihi yake karuwa, wa fil wazni yarjahu, haka kuma akan abin da ya shafi ma'auni, zaka gani wato imanin ka idan ya karu ya rinjaya. Kenan wannan abin da ya shafi tarjama baitittuka. Malam ya ce wa kul innamal iman, ka faɗa kai wanda kake da aqida ahli sunna cewa imani qaulun wa niyyatun wa fi'lun, abubuwa guda uku wannan sune suka hada akan abin da ya shafi ta'arifin imani, kamar yanda malamai suke faɗa al iman qaulun bil lisan واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وتشي إيماني قول باللسان فداني دبايك سيكا فدا دبايك idan baka fada ba da baki ba zai zaman toba kamar yadda muka sani kalmar da shiga musulunci mitete shahadatu alla ilaha illallah sai ka fada da bakinka kuma fada kadai da baki batta saka cikin musulunci batta saka kace a ce wannan kawai dan ka fada kawai kai mai imani ne dalili akan haka wa zai ka dalili akan kawai ka fada ba zatta sanya ka ba wato ka zaman to kai mai imani ne kadai ta ishe ka tana sanya ka ko ba ta sanya ka bari mu bada misali mutum ne misali wanda yake kafuri ba musulmi ba sai yazo yana karanta jarida yana karanta jarida sai aka rubuta labarin cewa ga wani mutum musulmi yazo an kashe shi zai mutu yana ta cewa la ilaha illallah shi wannan kafirin ba ya ga la ilaha illallah ya furta ta yi ko to ya shiga musulunci kenan dole ko wani ba gawa shi yasa malami yace wa'tiqadun bil qalb dole sai kai kudurci ka kudure shi a cikin zuciyarka cewa wannan fadar da kai dole sai ta fito har cikin zuciyarka cewa eh lalle ni nayi imani mu duba munafikai mai Allah subhanahu wataala yake cewa idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga sun zo sun furta sun sheda cewa innaka bancin tawkid da aka kada inna he da suka kara da lamu la rasulullah sun sheda ko su sheda ba amma ya wadatar da su akan imani bai wadatar su ba shi yasa can kuma Allah shi ma he kara musu da yanda suka zo da inna tasu da lamu sai ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina kuma aka karo lakadibun kenan ƙarya suke kenan imanin nasu bai ba shi yasa imani dole wato sai fadar ta zo da kuma abin da ya shahi wato aiki ya zo kenan idan ka ce ka fada ne kadai haka a baki ba laifi idan ana iya cewa ka kalma ka idan ka yi kudurci ka zo ne ka fada haka misali ka zo zaka shiga musulunci ka isko jama'a kace ashhadu an la ilaha illallah aka sanyo ka to yanzu me zai tabbatar mana da aikin ka kace me zai tabbatar mana da musulmincin ka da imanin ka shine aiki mutum ne yazo yace ya shiga musulunci shikenan amma gashi nan aka tashi azhar bai yi ba asar bai yi ba magruba bai yi ba isha bai yi ba aka ƙara kwana bai yi ba to ya ne to kaga da sura akan abin da ya shahi wato wannan musulmincin nashi yanin shi yasa malai yace ma qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi kenan dole sai kai kudurcewa can Allah yake cewa mine wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah yace mi wa ma hum bimu'minin yaudara ce suke yukhadi'una Allah wal ladina amanu kenan abin da ya shahi imani shine malam anan kenan ya kawo mana muna ta'arifin imani yace qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi kenan sai yace wa amalun bil jawarih da kuma abin da ya shahi wato aiki da gabbai yasa dole kenan sai kai aiki daga bai kai aiki in imani kace kai imani dole a same ka kana sallah dole a same ka kana dukkan wasu abubuwa da suke ne imani mafi yawa ayoyin suka zo Allah subhanahu wataala zakaji ya ce innal ladina amanu ya gama shi da mi wa amilus salihat wa amilus salihat da yawa idan ka duba cikin alqur'ani zaka gani wato adilla wanda suka zo akan wato aiki game da abin da ya shafi imani yazidu bi ta'at malam yace yana karuwa da abin da ya shahi rage volume yana karuwa da abin da ya shahi biyayya ga Allah subhanahu wataala dole idan ya zamanto kana biyayya ga Allah subhanahu wataala kai ne sallah kai ne azumi kai ne sadaka kai ne nafila kai ne dukkan wasu abubuwa na da'a zaka ga imanin ka yana hawhawa wani lokaci kuma idan ya zamanto baka yin haka nan kana saban Allah shine wayan kusubil ma'asi yana raguwa sai ya zamanto saban Allah da kake yi imanin ka yana raguwa imani yana karuwa da da'a su wancan aqida wanda suke ganin cewa a imani kawai aiki bai shiga kuma bai karuwa bai raguwa kawai kai da ka shiga musulunci ka ce kai imani shikenan kawai imanin ka kullun 100% ne a'a aqida ahlus sunna wal jama'a imani yana karuwa yana raguwa shi yasa ai sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama suke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama he mu zo wajen ka ya rasulullah mu ji imanin mu ya hau ya hau ya hau amma idan muka koma gida sai mu ringa wasanni da matan mu da diyan mu ana dariya ana wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama me yace musu al imanu sa'atan fasa'a wato sa'a sa'a ne lokaci lokaci ne yana karuwa yana raguwa annabi yake cewa da a ce a lokacin da kuke yin imanin ku yanda yake a wuri na yanda kuke da a ce kullun haka nan kuke da mala'iku sun sako suna musafaha da ku to amma dai mene imani daga an koma da kai wani aiki ka saba ma Allah sai imanin ka ya ragu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa mene la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ai mutum ba zai yi bazina lokacin da yake zina yana mummuni haka la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min mutumin da zai je yayi sata ba zai yi sata ba a lokacin yana mummuni sai an zare abin da ya shahi imanin nashi tukun zai je shi yasa in kai laihi ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ka gani imanin ka ya dan ragu kai da kanka wata ran zakka ji ni ho yanzu imani na ya hau zakka ji abubuwa sosai kana da abin da ya shahi waraku kana da abin da ya shahi tsantseni akan abin da ya shahi wasu ayyuka amma wani lokaci sai ka gani kawai gashi nan kana saba ma Allah ka dawo shi kuma sabo idan kai ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala matukar baka yi ba gaugawa ka tuba ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai a maka wani dan das akan zacciyar ka wani baki idan ka tuba sai a goge shi idan baka tuba baka ƙara wani sai a ƙara maka kana yi ana ƙara ma wannan har zacciyar ka ta zamanto ta koma baka eh zamanto baka jin kira zaka ga wani gashi nan ka san shi mutun ne kai shi shi kai ne amma zacciyar ku ba daya ba kai nan da nan ka tashi an yi kiran sallah ka tashi ka je kai arwallahi kai sallah shi kuma yana ji ana kiran sallah ba ya je bai imanin ku ba daya ba kai kana tsoron Allah subhanahu wataala shi kuma la Allah zacciyar tashi ta kekeshe Allah yake cewa summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa zacciya in ta kekeshe ta yi dutsi ta wuri shi yasa kira ma da wuya zaka ji injin wanda yayi nisa sai roƙon Allah da addu'a uwaye tukun ka gani ya dawo amma irin wanda yayi nisa duk yanda za a yi karatu duk shi lokacin da ake karatu ma lokacin da ake wa'azi shi lokacin ya samu lokacin da zai ringa muku izgili lokacin ya samu wani abu wanda zai ringa sukan ku yana cutar da yawa zaka samu wani gashi nan in ka ganshi mutun ne sanfin lahiyar shi lau amma zuciya ta shi kwata-kwata baka zuciya ce babu imani ko kadan a tare da shi shi yasa ka ji an ce ma mutun ya kashe mutun to ka san ai babu tausayi babu imani idan da kai imani dole ka ringa daraja ta mutun dole ya zamanto kuma kana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kana kamnar abin da ya shahi wato ni'imar shi kana kamnar aljanna kana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ka wuta kenan dole abin da ya shahi aiki wato yana cikin imani akwai ayoyi da yawa akan karuwar imani da raguwar shi haka sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da ya shahi gazuwar Hunain ne Allah yake cewa alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fa khashawhum hejini fa zadahum imana kina imani yana karuwa haka kuma mu dawo ahzab Allah subhanahu wa ta'ala mi yace cikin ahzab fa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel ayat ta kwanta mu innal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi تبين تجيبه منهم منع هذا ومنهم من ينطلق وما بدلوا تبديلا آية تقوان تامن سورة الأحزاب أقوي استدلالي أكان أبن ديشا هي قاروة إيمان آيو ينسنا ديوا تكنا القرآن أكان أبن ديشا هي قاروة إيماني دا ربوش كينا إيماني ينا قاروة دا ميكي قاروة شيني دا دييا غا الله سبحانه وتعالى دا تاعة دا يبي بين الله سبحانه وتعالى حكا كما أبن ديشا هي ربوش دا سابان الله da yawa kuma wani zakaji akwai kuma wanda suke izgili da wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo kaga yayi wani laifi ko kuma kana so ka dan mishi nasiha sai ka ce wani ka ji tsoron Allah sai ya ce mami attaqwa hauna
wai attaqwa ha huna shi kenan ya maka istidlali wai hadisi ne gashi na eh hadisi ne amma attaqwa ha huna me ake ni da attaqwa ha huna he ka koma wancan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu kenan wannan yake nuna ma idan har attaqwa ha huna inne haka ne Annabi yace attaqwa ha huna a cikin zuciya take to idza salahat salaha al jasad kullu idan kace mana attaqwa ha huna to zan mu gani gabbanka wato sun samu salahi sun samu wato abin da ya shahi bin Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya shahi taka tsantsan akan saba ma Allah dole ne ba a ce ba mutum yi baya saba ma Allah ba kowa yana yin zunubi yana saba ma Allah to amma kuma idan kace mana a'a attaqwa ha huna kuma muka gani fasadat fasadat yasadu kullu kenan haka ne kenan dole abin da ya shahi wannan attaqwa ha huna haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma imani yana raguwa yana karuwa kama yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa al-imanu bid'un wa 70 shu'ba yace mi a'alaha qawlu la ilaha illallah a wannan hadisin kadi zan mu huddo wato dukkan wato usul na ta'rifin imani akan aqida ahli sunna wal jamaa yace a'alaha mi qawlu la ilaha illallah kenan mi ya hudu qawlun bil lisan fada da baki ta hudu sai yace mi wa adnaha imatatu al-adha anit tariq mi ya hudu daga nan ai fi'l amalun bil jawarih imatatu al-adha anit tariq sai yace mi wal haya'u shu'batun min al-iman kumiya tana daga cikin wani kaso ne nan daga cikin imani kumiya mi ce daga ina take a cikin zuciya ba kowa ba yake da kumiya kaga wannan hadisin kadai ya hudo maka abin da ya shayi ta hadifin wato imani akan mi mazhaba ta ahli sunna wal jamaa shi yasa murji'a da wasu tawaif wanda suke hudda aiki daga cikin imani wannan duka akida ce wanda suke akida wanda ba ta daidai ba wanda zaka gani Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabci wasu mutane hatta da wasu za a samu daidai ko wanda mutun yana kiran kanshi ahli sunna amma zaka ga yana da wata akida wanda shi bai sani ba idan kuma aka samu malamai suka zo suna karanta tauhidi suna karanta aqida aqida tsantsa sai kaji ana a malam wane zahi gare shi tsanani gare shi a cikin addini a an yi kaza shi kuma ba haka nan bane aqida ce kai baka karanta ba da kyau shi yasa amma idan ya zama to ka fahimta shi yasa duk wani rikici in ka ji an ce ma wasu irin daga cikin masu bid'o'i suka ce ma wannan malamin ahli sunna a shi wani ba ruwan shi to in ka bincika kawai mafi yawan karatun shi bai sa ba litafin a gida yana janyo kitabut tauhid yasa to ina ji wacce shi ma ya shiga cikin su Allah subhanahu wataala ya kiyaye kenan dole abin da ya shafi aqida shine kuma usul duk abin da zaka yi idan babu aqida kuma ai zaka je kana tubka da warwara ne Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan abin da ya shafi imani yana raguwa yana karuwa shine kenan nan malam a cikin baitittukan ma ya kara mana bayani sai yace wataratan yace wa qul innamal imanu qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawlin nabiyyi musarrahu wa yanqusu tawran bil ma'asi wa taratan yanmi bi ta'atihi yanmi wa fil wazni yarjahu kenan nan malan dika ya hudo mana akan abin da ya shafi ta'rifin imani dole mutum a cikin imani sai ya kawo wannan ayyuka gabaki daya qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih sai malam ya ci gaba a baiti na 31 yace wada anka ara al rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu wa la takun min qawmin talahhu bi dinihim fa tat'an fi ahli al hadith wa taqdahu malam sai yazo zai a wannan gaba zai tsoratar da mu ko kuma zai maka hannunka mai sanda akan abin da ya shahi bin ra'ayi ra'ayin mutane kuma kaje hakana suka ga abin da ya shafi malaman hadisi ko kuma da ma'abota wato sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine malan yace wada anka ara ar-rijali wa qawluhum wato ka guji ko ka bari ka bar ka guji abin da ya shafi ara ar-rijal wato ra'ayikan mutane wa qawluhum da fadarsu
fa qawlu rasulillahi ka san da cewa fada annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama azka wato ita tafi zamantawa wato tafi tsarkaka wa ashrahu kuma tafi zamantawa bayyananna wadiha kinan me yake so ya ce maka dukkan abinda za a ce maka a baka dalili kare ya zama to kace a ai malam wani ba haka ba yake ba haka ba yake ga wani yazo ya ce ma a kaza bai dace ba saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kaza yayi umarni ya kace a ayu ai malam wani shi ba haka ba yake to shikenan je ka wajen malam wani ce malam wani wani ya ce mini hadisi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wai haka ne ko kuma magana kaza mu hawo kinan ya kawo maka dalili shi daga ina mutun zai dauki addinin shi shine daga cikin littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta da wannan mazahib guda hudu malikiya shafi'iyya hanabila da kuma hanafiya dukan su malaman sun yi bayani akan cewa idan hadisi yazo wato ya zamanto kabar magana su ka dauki hadisi kada ya zamanto ga hadisin annabi ya inganta kuma ya zamanto kace a amu wai ɗan malikiya to ba Imam Malik ba aka turo shi ma Imam Malik me yayi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ne yayi kokari ya gaggama ya fahimci wato hadisan sai ya bada wato sharihin su ya aka samu aka huddo mazahib da daliban shi da wasu menene duka dai abin da ya shahi wannan kuma abin da zamu yi tambihi mun shayin tambihi akan shi da siyama abin da ya shahi karatun mu na mustalahul hadis cewa malaman nan dukan su ba kowanne bane yayi ihata da abin da ya shahi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya misali Imam Malik a Madina yake kusan da hadisan shi mafi yawa na malaman Madina ne yasa shi yasa ma a cikin littafin shi zaka ga amal ahlul ilmi indana ko kuma ahlul Madina to kuma wani lokaci ya rayu ya rayu daga karni na biyu tunda ya mutu 179 ya mutu in ban manta ba to amma ba duka ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fadi bai samu saboda an samu wasu wanda sun ga hadisai suna wani gari kaza wani yana da hadisi kaza wani yana da hadisi kaza mafi yawan a cikin mazahib wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi tawfiki ya samu hadisai masu yawa wata mazhaba ce Hanabila saboda Imam Ahmad in ka duba musnad din shi ma akalla wajen hadisi 30,000 ke da kai muwatta duka hadisai na wani ka gani Imam Shafi'i dan in ka koma wajen Abu Hanifa zaka ga yawa ijtihadi ne a cikin mazhabashi to kenan baka dauki ba mazhaba abinda tace ya zamanto kawai ka rike kakam kai kawai shine hujjarka ga inda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malaman kuma duka sun barranta akan cewa dukkan mutumin da ya zamanto hadisin annabi ya inganta to ka saki magana shi ka kama wato hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda wani mawaki ya waki su akan wato baitittuka sun kai wajen 10 wa qawlu alamil huda la yu'malu min qawlina biduni nasin yuqbalu fihi dalil al-akhdh bil hadisi wa zaka fil qadim wal hadisi qala abu hanifah al imam la yanbaghi liman lahu islamu akhdhan bi aqwali hatta tu'rada ala al kitab wal hadis murtada wa malik imam dar al hijrati qala wa qad ashara nahwa al hujrati kullu kalam minhu zu qabuli wa minhu mardudun siwa al rasul wa shafi'i qala in ra'aytum qawli mukhalifan lima rawaytu min al hadis fadrubu al jidara بقولي مخالف الاخبار واحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصلا ازوا قرشه دي بيتتuka sun kai wajen guda 10 duka malaman suna bayani akan cewa idan hadisin su idan maganar su ta zamanto ta zo ka samu hadisin annabi ya inganta to ya zamanto ka bar wannan ka bar maganar su ka kama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ita ce abin da zaka samu salama hujja kai ina ne kawai alkitabu was sunna akwai lokacin da babu laifi ka nemi wato mazahib na saboda taqlid kai baka kai ba iya lokacin da zaka iya gane wasu hadisai kenan dole idan wannan kana iya bin mazhaba amma kai taka tsantsan cewa idan aka ce ma ga hadisi yazo abinda mazhaba take kan haka kuskure ne
sun yi ijtihadi ne, idan ya yi ijtihadi za a bashi lada na ijtihadi, idan ya samu a bashi lada biyu, idan bai samu ba a bashi lada daya. Wannan tilka ummatun qad khalat, kenan kai kuma ga abin da ya bayyana gare ka na hadisi ya inganta, kenan dole ka kama. Wanne ne wai ake yace su wannan yaran sun dame mu, zuhe mu zo maka hadisi, su ce wai hadisi da'ifi ne, wai bai inganta. Yace to ko ma da'ifi ne yayi magana ubanka, to astaghfirullah, to kaga ai bai yi ba, to dole abin ba fada bane ba, su ba fada bane ba, sai ma malaman hadisi dai suna kokarin duk inda wato hadisi ya inganta su kawo shi ayi aiki. Wai abin da ya shafi bangaren hadisi ba wai mafi yawa malamai mutane ba su gane ba, suna fahimta kawai kai da ka karanci hadisi, ko kuma kana kokarin gane hadisi wannan da'ifi ne ko kuma sahihi ne, cewa kawai kana so ka koriya ne, su ba su sani ba, ko kuma ba haka nan bane ba. Duka addinin ne ake ma hidima, addinin ne ake ma hidima, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya alƙawari zai kare addinin nan gaba daya, alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Dole ne, saboda ita sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita take fassara alqur'ani, kenan dole Allah subhanahu wa ta'ala sai ya samu mazaje a cikin mazajen ma hazikai manya-manyan malamai wanda suka ma wannan sunna hidima. Yanzu in ka duba tarihin Imam al-Bukhari yanda ya ma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hidima akan kawo wannan hadisan, ai ba kadan bane. Mun yi tarjuma shi cikin karatun mu na mustala, mun gani kahin ya kulla babi sai yayi wanka yayi raka'a biyu, tukun ya rubuta yayi istikhara, tukun ya rubuta hadisin da zai kawo, ya dora ma kanshi sharadin babban sharadi akan abin da ya shafi hadisi, ya tato, sannan a samu wai a kwanan nan wai cikin wani ce wai duka 500 ne suka inganta ko kuma yane ne irin su. Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu, Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tabbatar da mu akan gaskiya, saboda dukkan mai rayuwa wato la ya'man min al-fitan, Allah dai ya kare mu daga fitina. Idan kana rayuwa baka san ba wata fitina za ta zo ta jiyaje ka, Allah dai ya kare mu, ya kare mana imanin mu. Amma akan abin da ya shafi ara na mutane, kenan dole ya zamanto idan hadisi ya zo to shine a gaba, magana annabi ita ce a gaba, ba magana wane ba. Din magana wane matukar bata yi ba kuskure bata gamu ba da hadisi kana iya dauka, amma matukar ka samu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wato to ka bar wannan magana ka kama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan shine malam yake mana bayani akan ka guji wato abin da ya shahi ra'ayiyyuka na mazaje da kuma fadar su, saboda mun kawo sanda cewa kawai fada annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce abin da ya kamata ka kama, wato ya zamanto kayi aiki da ita akan abin da ya shahi wato addini. Sai malam yace wala taku nan ne ko wala taku min qaumin talahu bi dinihim fatat'an fi ahli alhadisi wa taqdahu, haka kuma kada ya zamanto a same ga kana cikin mutane talahu bi dinihim wanda suka dauki addinin su kawai kayan wasa, kawai addinin nan kawai aje a more ne, wai suke cewa wai a addinin nan mu in babu irin nan nashadin ya dauka wai ba a waye ba, to kaga ai bai yi ba, kaga ai bai yi ba addinin musulunci, ai ba ka gama shi ba da wannan da aje a more a wannan aje a wannan addini tsarkakacce ne, addini ya kawo maka dukkan abin da zaka samu nashadi a cikin shi, ba wanda zai ce ka kama addini kai kana ruko da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wai a ce kai tsanani gare ka kai min, a'a akwai wanda suke dora ma kansu wasu abubuwa ka gani sun zurfafa akan wannan ba a yi itibarin su, ko kuma a ce a'a ga sunan wato su kaɗan ne dukan su mutun nawa ne su zo su ne kaza da kaza, dama yawa ake bi, ai ba yawa ba ake bi, inda gaskiya take, idan ka ce yawa ake bi eh mu ce maka to yanzu duniyar yanzu mun ji yawa ake bi, duniyar yanzu annabi dai shi aka aiko, to mutanen annabi suka yi yawa ko mutanen shaidan? To duk inda alqur'ani kuma ta zo aksaruhum kawai qalilan ita ce wanda zaka gani Allah subhanahu wataala yana yabo, kenan ba yawa ba ake bi. Addinin musulunci addini ne zaka yake, kada ka zamanto cikin mutanen da suka dauki addinin su kayan wasa. Menene aya take cewa ayata ake istirlali ya ida yafrahu ko
ayan maulidi bi fadlillahi wa rahmatihi falidhalika falyafrahu shikenan sai a samu faraha a je a tawan kaga dalili ne aka rasa aka kagabo wata aya kuma aka dauki bantin ita akwai wannan aya da aka ce ita ma tana istilali ne akan abin da ya shahi maulidi nan ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi yoyi shi ma maulidi ne Allah yake da mala'iku ya ayi wallazina amanu kuma sallu ala nabi to kaga wannan duka dai abin da ya shahi wato wargi ne da addini abin har ya kai tunda wanda ana yin shi a dan tsaftatacce ana maulidin a tsaftatacce har ya kai yanzu sai a hankali yanzu da piano da menene da wani yake cewa an tahi ana nema abin da za a kada maulidi aka je coci aka aro wannan yanzu to da aka aro kuma babu wanda ya iya kada dole ne da aka nemi wani fasta yanzu shine ya kada wasu kaga abu ya koma wasa da addini musulunci Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan malam yana ma tsoratarwa kada ka zama to cikin wanda wato suka dauki addinin wannan kayan wasa suke wasa da addini haka kuma fatat an fi ahli alhadisi ka zaman to kana suka ga wato abin da ya shahi malaman hadisi ka zaman to kana kushe su ce a kaza kaza ka ringa yabta musu ko kuma dukkan wasu abubuwa wata qadahu kana wato abin da ya shahi wato kushe su Allah subhanahu wataala ya kare mu kenan shine malan nan yake tsoratar da kai akan abin da ya shahi wato wannan malaman hadisi sun yi kokari sun yi matukar kokari akan abin da ya shahi kiyaye wato hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam har suka iso gare mu har suka iso gare mu yanda in kaji a ce ma malami ya tashi yayi bulaguro rihila tsawon wata guda a kawa yayi bulaguro yaje dan yaji hadisi guda na annabi sallallahu alaihi wasallama kai yanzu kana nan a zauni ka wani tattawaini zaka bude ka koko nan an ce kaza kaza ai malam kaza yayi kaza sai ka rubuto ka zo ka karanta ka ce a kai ka nemo shi ko kuma kai ka sawo abin da wai ba a samu ba duba karnin wai a tsaya ma a sahihu bukhari malamai suke cewa karnin bukhari wani karni ne biyu ko na uku a kalla yanzu shekara tana bin shekara kenan shekara 1100 a kalla 1100 karni nawa 11 duk malaman da suka zo sai sun tabbatar da cewa bayan littafin Allah al-Qur'ani ashahul kutub wanne ne Imam al-Bukhari da Muslim karni 11 to ka san malaman na karni 11 ko wata menene ake cewa ko wata irin laya ce aka bada ta kasu gane sai kai a yanzu ka gane wai a cikin sahih al-Bukhari cewa wai haa wai duk hadisi 500 ne suka inganta juha yau ka san kamar abun gairu makul kuma har a samu mabiya ka ce a nan ma kaza daga can wani yayi ihu cikin masallaci Allah kare mu wallahi abun kawai sai dai ka tausaya ma mabiya kuma ka roki Allah kai da ka gane ya ƙara tabbatar da kai da sabati akan addini amma malaman nan ai ba karamar wahala ba suka sha wajen kare hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba ka ga hadith isnadi sai an san wane ne lahiyar shi lau ba da'ifi bane ba tukun za a karba shi ma wanda ya bashi ba da'ifi bane har a je wajen annabi ana kakkarewa he an taco a cikin wanda aka tace in ma he an taco tukun za a diddimi ne dan a kare abin da ya shahi ibada ina ba da ma hadisi suke sawwakawa akan abin da ya shahi fada'il wasu abubuwa na falala shi ma ba irin sauƙaƙa ba ta sakaki haka saboda an samu wani shi wai cikin wada'in ne masu kirkira hadisai cewa ya ga mutane yanzu sun koma ɓangaren hadisi ilimin hadisi ake ta bahasi ana ta ƙoƙari ce sun bar alƙur'ani sai ya je ya ɗauko alƙalamin shi yake ta rubutu ya rubuta ma kowace sura ta alƙur'ani da ya rubuta mata falala daga abin da ya shahi hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to kenan ka gani wannan wato abu ne wanda dai ala kulli hal abu wanda ya kamata ya zamanto mutun ya hankalta Allah subhanahu wataala ya datar da mu mallan a karshe yace cewa idza ma taqaddad dahr ya sahi hadhihi fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu wato ya kai wanda ya kai aboki na ya sahi ya sahibi kenan idan ya zaman to ka kudirce wato wannan aqida da take cikin wannan littafi tsawon zamanin ka gabaki daya to fa anta ala khairin ka san da cewa kai kana cikin alkhairi tabitu da shi kake kwana wa tusbihu haka kuma ka waye gari cikin wannan alkhairi idan ya zaman to wannan aqida ta ahlus sunna ka rike ta abin da ya shahi imani ka rage ta ka rike cewa yana karuwa yana raguwa kamar yanda can hadisi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam jiyawa a samu mutun da sahi yana mummuni kafin da marece mai ya huta ko kuma da marece yana mummuni kafin a waye gari ka gani wato ya huta Allah subhanahu wataala ya kare mu insha Allah a gurguje dai nan muka zo karshen wannan littahi muna roƙon Allah subhanahu wataala abinda muka karanta a ciki na didi Allah subhanahu wataala tawfiki ne daga gare shi ya ba mu ladan gaba daya kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wannan majalisi gabaki daya wanda suka assasa shi Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ya sharaka da mu da su a cikin wato abin da ya shahi lada a cikin da ya shahi mizani na lada gabaki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala kuma kada ya cire wannan abu wato ya zamanto ya gudana yana tahiya ila masha Allah ya zamanto kuma sadaka jariya ce wato a tare da cikin mizanin su gabaki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin insha Allah kenan ranar talata lallatin da yanzu babu tafsiri zan magani la Allah ko mu dauki lamiya da Ibn Taymiya lamiya ta Ibn Taymiya ita ma baiti dukan ta kadan ne kenan makaranta wani abu daga cikin ta abin da ya sawwaka daga cikin littafi insha Allah subhanakallah Allah